الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يو a wannan magariba mai tarin albarka da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za mu yi magana a kan sayyidatu baitin nubuwa Khadijatu Tahira radiyallahu anha. Ita na da Khadija radiyallahu anha, yar Khuwailid ce dan Abdul Uzza Bakuraishiya. Ana mata laƙabi tun a jahiliya, sunanta Khadijatu Tahira, wato Khadija tsarka tun a wannan lokacin. Dama Annabi alaihi salam yana cewa da mu khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqihu. Lokacin da aka tambaye Annabi alaihi salam man akramun nasi, waye yafi mutane girma, sai ya ce Yusufu Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karimin. Annabi Yusuf alaihi salam mai girma, dan mai girma, dan mai girma, dan mai girma, wato Yusufu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Yaqubu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Ishaq ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan Ibrahim khalilillah ala nabiyina wa alaihi salam. Sai suka ce ba wannan muke tambayar ka ba, sai ce attaqahum, wanda ya fi su tsoron Allah. Sai suka ce ba wannan suke tambaya ba. Sai ce daga wani ma'adinin kuke tambaya? Sai ce khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqihu, wanda suke zababbu tun a jahiliya su ne zababbu in sun shiga musulunci muddar sun yi ilimi, zaka tare da su fitattun mutane ne wanda babu irin su. To ita tun a jahiliyar laqabinta kenan at-tahira, saboda in ta musulunta ta zo da ayyuka na gari, to da ba wanda zai mamaki akan wannan. Wannan shine nukudar da zamu lura. Sannan ta yi aure kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta aure Akiku ibnu Ais ibnu Abdullahi al-Khuzai, ta aure shi kuma ta haifi ya tare da shi. Sannan bayan sa kuma ta aure Hindu ibnu Zurara at-Tamimi, wanda yake ci da shi Abu Hala, ta haifan masa da wanda yake namiji. Lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya aure ta, ita waccan yar ta isa aure, shi kuma wannan Hindu sunan dan shi ma bai kai abin nan ba, yana karamin yaro. So da ka Annabi alaihi salatu ya aure shi, ya rike shi wannan dan nasa nata. To ita Nana Khadija radiyallahu anha, bayan ta rabu da waɗannan mazaje, duk wanda ya isa a wannan lokacin a Qurayshawa, karan sai kai sai ko ya tumbatsa ya tinkasa, ya zo yana son ya aure ta, saboda Allah ya yi ta mai kyakkyawan hali, ko mai kyakkyawan kira, sannan ko mai abin hannu, sannan ko mai nasaba kyakkyawa. To saboda haka kowa ya zo sai ta ce ta rufe kofa, ba ta bukata ta sake auren kowane ɗan namiji. To ta zauna da mutane biyu, shugabanni ne duk daga cikin shugabannin Qurayshawa, sannan kuma ita mai kuɗi ce, tana harkar kasuwanci, tana gayyatar mazaje iri daban-daban, da tsofaffi da gwaraza da samari, su tafi su yi mata kasuwanci su dawo a daddale. A wannan ta goge wajen sanin ɗabi'un mazaje da halayensu, su zaka ta ce ba ta auren kowa. To da ta dinga jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai saurayi a Qurayshawa ana ci da shi Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, ga irin halayensa, sai sha'awa ta kama ta akan ta ganshi, ta yi mu'amala da shi, ta ga irin abin da ake faɗa, ta roƙi alfarma ko zai zo yi fatauci da dukiyarta, sai ya ce ai ba komai lokacin shekarar sa 25 alaihi salatu wassalam saboda haka ya yadda za su tafi sai ta kira Maisara wani bararanta ko kuma bawanta tace da shi kai masa bin kwafa kar ka yadda karbi da shi a kowane irin hali ake duk abin da ka gani nasa ka zo ka ga mun dan kar wani abu nashi kubuce maka baka gani ba kubuce mata an gama shine suka yi wannan tafiyar aka tafi da Annabi alaihi salam da Maisara da sauran ayyari aka je Sham aka yi kasuwanci aka gama aka samu riba mai albarka wanda ba taba samun irin ta ba sannan aka dawo bayan an dawo Maisara yazo ya gabatare shi ai an dawo gashi sai saurari Annabi alaihi salam ya shigo yazo ya mata bayanin irin yanda tafiya ta kasance ya mata bayanin yanda dawowa ta kasance ya mata bayanin yanda duka take danka mata kayan ta kacokan yace to shikenan ya fita ashe lokacin da yake wannan maganar Khadija radhiyallahu anha sai ta rude tana jin magana duk abin da take ji da tatsuniya yace sai ta ji maganar sa da kanta ta ji fitan muryar sa ta ji lafazin sa ta kalli zubin sa ta kalli yanda yake kallo wato in yana magana shi dole a saurara in yayi shiru kuma farjini shikenan sai ya juya sai ta ganshi a haka to daga nan fa sai ta kidime kuma sai ta ce to ni gani mai shekara 40 wanda in kaddarawa za a kiyasi ai ni mahaifiya ce gurin sa manyan mutane sun zo neman aure na ban yadda ba to gashi kuma shi yana yaro da girma na kuma ince shi nake so amma kuma abin ya shiga ranta saboda ka ta kasa zauna ta kasa tsaye hankalinta ya tashi sai ga ka wata Nafisatu bintu Munya ta shigo ta ce na ganshi a rude mai isa mu ta ce wani abu ne isa mene na gan mutumin da ban taba ganin mutum irin sa ba hankalina ya tashi ina ganin muddar a duniya wannan bai zama mijina ba to ni ban cin maburi na ba kuma gashi shekaru na da nasa sun bambanta shekarar sa 25 tawo kuma 40 saboda ka da kyar ne in zai yadda sai ita Nafisa bintu Munya tace da ita to banni naje ne miki wannan aiki sai ta taho ta samu Annabi alaihi salam sai tace da shi me ya same ka ne daga duk ka kaurace wa duniya hankalinka kullun ba a kwance ba baka cikin jiki da komai da za ka yadda ka samu yar dangi yar usuli mai kyan kira mai kyan kama mai abin hannu wataƙila da ta maganta maka wannan damuwar da kake ciki sai ce mata wace ce wannan ko me ake so sai ta ce Khadijatu bintu Khuwailidin ita ce take buƙatar ka da aure sai ce in dai haka ta faɗa to aje na yadda kuma haka sai Nafisatu bintu Munya sai ta dawo albishirinki ai kaga ba zancen gora ko sai dai mota wanda ta amsa mata ta ce ai ya yadda tana cewa yadda shikenan nan da nan cikin kankanin lokaci magana aure ta tabbata aka taho da Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu da Abu Talib ibn Abdul Muttalib su suka yi jagora aka taho gidansu aka zo aka samu ƴan uwanta lokacin mahaifinta ya rasu sai baffanta shine wanda ya jagoranci abin yace to danmu da ƴarku ta ganshi tana son sa saboda kyawun halayensa shi kuma ya yaba da ita shi ma ya yadda shine muka zo mu nemi wannan iri to shine Abu Talib ya tashi ya kuduba yace dana duk wanda aka zo aka saka su a sikeli ko danwa sai nawa yarin jaye shi amma a wajen dukiya ba shi da ita amma kuma dukiya inuwa ce yanzu da ita an jima bau to da haka ba da ita ake kallo ba wa'annan halayen nasu su ake kallo nan da nan aka ce an yi aka daura aure aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam na Khadijatu radhiyallahu anha to nan da nan aka buga ganga dindufa dan a sanar cewa an yi daurin aure sannan duk abin da yake na sanar da daurin aure da munna aka yi can ana cikin haka sai ga wata dattijuwa daga Banu Sa'ad ibn Bakar ashe Halimatu Sa'adiyya ce ta taho da cimakinta da awakinta guda 40 taje gashi ai walima dana shine ake walima Annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Khadijatu radhiyallahu anha to sai aka ce ita nana Khadija radhiyallahu anha a cikin matan duniya tana daga cikin waɗanda suka fi kowace mace iya zaben miji saboda ta fahimci Annabi alaihi salam tunda suke jin labarin sa kuma ta zabe shi ta aure shi sallallahu alaihi wasallam wannan zabi da ta yi ta aure shi alaihi salam to akwai wani abu da ya damu Annabi alaihi salam a rayuwar sa yana dan shekara 6 daman kafin haife shi mahaifinsa ya rasu sallallahu alaihi wasallam to kuma bayan an haife shi ya zauna a wajen Banu Sa'ad ibn Bakr yayi dan shekaru aka yaye shi dawo gida yana shekara 6 mahaifiyarsa ta dauke shi ta tafi da shi Bani Najjar wato a Hawal wato na mahaifinsa da suka tafi an je Madina sun gama abin da za a yi sun dawo to a wani guri Abwa cikin Sahara ne sai rashin lafiya ta kama ta yana dan shekara 6 akan gidansa sai rashin lafiya akan gidansa ta rasu akan gidansa aka binne ta wannan abin ya dame shi kullun ya dawo gida cikin damuwa da tashin hankali abun baya bacewa a ransa sai lokacin da ya ga an saka ta a cikin kabari sallallahu alaihi wasallam in ya huta da yara an hada shi da dabbobi in dare magariba zai shigo maka sai ya tana da ɗakin mahaifiyarsa fa zai shiga yanzu ba nan zai shiga ba kullun wannan abin yana zuwa sai ya shiga cikin damuwa sai ya kawwame wa mutane baya jin dadi saboda haka kakansa Abdul Muttalib ya karbe shi ya rike shi yana shekara 2 shi ma kakan akan gidansa irasu aka zo aka binne shi duk inda annabi alaihi salatu wasallam sai zaman da rasuwar mahaifiyarsa da rasuwar kakansa tana damunsa ana damunsa duk inda zai wannan abu yana zuwa lokacin da ya tafi wannan cinikin da ita ma da yazo zai wuce ta gurin ana munna dawa maka amma suka ce shi baya munna saboda hankalinsa ya karkata da yaga inda aka binne mahaifiyarsa wannan abin ya dame shi kwarai kuma aka rasa wanda zai iya share masa wannan abin da yake damunsa din to sai Khadija radhiyallahu anha lokacin da ya aure ta duk wannan abin da yake damunsa alaihi salam sai da ta share shi sai ta ɗebe masa kewa sai ta so cigar masa da farin ciki sai ta shiga masa da kwanciyar hankali duk abin da ake so a yi wannan abin da yake damunsa alaihi din sai da ya kwanta ya zama ya samu nutsuwa da ita radhiyallahu anha ta yi masa dukkan abin da ya kamata a yi masa na 19 ta arziki sannan ita Khadija a lokacin da ta aure annabi alaihi salam ba annabi bane ba kuma ta san annabi bane kuma ta san zai zama annabi ba a nan ne ta haura da sauran matan da suka aure shi kowace ta aure shi ne a mazaunin sa na annabi saboda haka kallon da yake masa miji annabi ita ko ta ne masa kallon sa miji kuma namiji Quran amma duk da haka abinda ta yi masa wayancan ba shi mar ba to nan zaka auna ta ka san kirkinta ba na wasa bai miji ne Quran ta aura mutum bata san yana da wata annabta ko zai zama annabi ba amma irin karrama shi da ta yi ya rike shi hannu bibi da ta yi da irin tausasa masa da zai kwantar masa da hankali da ta yi ya sa a har ya gama rayuwarsa ba taɓa samun wata mace da ta zo ta mai gurbinta ko ta shafe mata zane ba ba samu ba radiyallahu anha sannan ita nana Khadija radiyallahu anha bayan ta aure shi tana da cikakken hankali saboda ma an ce shi hankali a wajen shiga addinin musulunci an auna mutane akwai waɗanda hankalinsu ya kai tsaiko abinda annabi alaihi salam zo da shi kawai shi suke kallo da sun duba abinda zo da shi aka zube shi a faifai za su iya yarda saboda cikakken hankalinsu akwai waɗanda su kuma nasu hankalin ba abinda zo da shi suke kallo ba tukun ɗabi'arsa da halayensa na gaba kafin lokacin zuwan wannan shi suke kallo to tana na Khadija tana daga cikin waɗannan wanda suka kalli rayuwarsa ta da kafin ya zo ya ce shi annabi ne ta yi masa kyakkyawan kallo saboda tana da cikakken hankali ta kalle shi ta dubi ɗabi'unsa kafin ta aure shi sannan ta zauna da shi shekara 15 kafin a aiko shi a wannan tsakanin shekara 15 ta gama gane halayensa kakaf ta dubi ɗabi'unsa ta haddace su ta rike ta kalle shi ciki da mai ta fahimce shi sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da wahayi ya zo ya ce inni akhafu ala nafsi ina jin tsoron kaina hankalinsa tashi ko ta raddade ba ce ba take tace da shi kalla fa wallahi la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tukhsibul ma'duma wa tu'ina ala nawaibil haqq wa tasduqul hadisa wa taqarrud daifa tace na rantsa da Allah Allah ba zai kunyata ka ba har abada domin na fahimce ka a zamana da kai lata innaka latasilur rahima kai kana sada zumunci wata hamilul kalla kana daukan nauyin jama'a wato inu ala nawaibul haq duk abin da yake na gaskiya ne wanda ya sha kan mutane kana shige musu gaba sai kaga wannan abin ya tabbata ka warware musu tukunna wanda bashi da shi kuma kana bashi sannan kuma in baki suka zo kana karbar su sannan duk magana za ta fito daga bakinka ba wacce za ta fito sai gaskiya saboda ka mai wannan sifar ai ba zai gamu da abin da zai ji kunya ba a duniya sannan ta dinga rarrashin sa alaihi salam sai da ibacci yana yin bacci daman da safiya ce haka tashin hantsi sai tana yin bacci sai ta zara jikinta sadaf 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 bata tsaya ko ina ba sai gidan Warqat ibn Nawfal ta je ta yi masa sallama tace dan dan uwana ga dan dan uwanka ya zo min da wata magana wadda ta tashi hankalinsa kwarai amma na samu na sashi ya nutsu kuma har ya kwanta yayi bacci shine na saci jiki na fito bai ji motsin tafiya ta ba domin kada in farka na zo na gaya maka sai ya ce gaya mun me yake sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ga abin da aka yi sai ya ce mata fa wallahi haza na musa allazi unzila ala musa na rantsa da Allah wannan wahayi ne irin wanda aka saukarwa da annabi musa alaihi salam ko da aka tana jin haka sai ta dawo annabi sai ya tashi sai ta dauke shi sai ta kai shi gurin Warqat ibn Nawfal ya kwantar masa da hankali yake cewa da shi ina ma ina da karfi lokacin da za a kore ka daga garin nan annabi alaihi salam ya ce awa mukhriji yahum yanzu mutan maka za su kore ni sai ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi ina ma ina da karfi a lokacin in baka gudunmawa in taimake ka to sannan suka dawo gida Khadija radhiyallahu anha ta ci gaba da taimakon annabi alaihi salam da bashi goyen baya saboda haka sai ta zama ita ce farkon musulmi a duniya gaba daya annabi sai shi zo da addini ita ce farko da ta fara musulunta ta yadda cewa annabi ne shi alaihi salatu wassalam ta karba sannan sai na Abubakar radhiyallahu anhu ya karba sannan sai na Ali radhiyallahu anhu ya karba sannan Zaid dan Harisa radhiyallahu anhu wannan sune farko a duniya to haka ita ce take gaba da kowa a cikin addinin musulunci take ta fara ita ce ula muslima duk wanda yazo ya shiga musulunci a bayan ta shiga sannan ita na na Khadija radhiyallahu anha Allah ya tsara ta ta zama malazu wato mafaka mujingina ta annabi alaihi salam ta mai ya mai da ita ta zama maskanu wato gurin kwanciyar hankali da nutsuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta mai ya mai da ita ita ce babbar waziriya ta annabi alaihi salam duk abin da waziri yake wa shugaban sa to haka na na Khadija radhiyallahu anha cewa annabi alaihi salam so da ita ake kiranta al muslimatul ula al waziratul ula ita ce musulma farko ita ce waziri ta farko duk abin da Allah ya hore mata sai da sanarka shi ta ba annabi alaihi salatu wassalam saboda ta yadda ta mika wuya duk abin da ita so masa da ita ake wacce ta rayi rayuwar jin daɗi ta mallaki abun duniya sannan shugaba ce duk abin da za a yi sai dai ta sa ai amma ba ita ce ba amma da ta zo ta aure annabi sai ta zage danta ta dinga masa hidima lokacin da aka tsare annabi alaihi salamu da jama'arsa a Shi'ib Abi Talibin shekara 3 nan Khadija ta wanke hannunta ta tattare ɗakinta ta rufe shi ta fita ta ba annabi alaihi salatu wassalam wannan kwarin sai da ta shekara 3 haka cikin wahala dan ta bashi goyen baya alaihi salam duk abin da Allah ya bata sai da ta narkar da shi suka kare ta dawo bashi ta da komai a hannunta hatta jakin da annabi alaihi salatu wassalam zai hawo ita fada ifa a lokacin ba ta da abin da za ta bashi wannan jakin sai a kasa ita fi to da ka ta ba da gudunmawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan fage saboda haka wannan gudunmawa da ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai annabi alaihi salam yayi mata albishir cewa Allah yana gaishe ta Jibrilu ala nabiyina wa alaihi salam yana gaishe ta to saboda ta fahimci addini kaga khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqihu tana yana gaya mata haka sai ta ce Allahu huwa salam wa minhu salam wa ala jibra'il salam kaga Allah tace Allah shine assalam kuma duk salamu daga Allah yake amma Jibril shi ina masa sallama kaga shi abin da ya dace da shi kenan sannan annabi alaihi salam a hadisin nasa'i sai yake cewa afdalu nisa'il jannati khadijatu bintu khuwailid wa fatimatu bintu muhammad wa maryam bintu imran wa asiyatu bintu muzahim mufifitan mata a aljanna ba wai anan duniya ba ko a aljanna mufi falalan mata a duniya yake khadijatu a aljanna sannan kuma bayan khadijatu sai fatimatu yarta sannan kuma sai maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam sai asiyatu bintu muzahim matar fir'auna yace wannan sune mafi bitan mata a aljanna sannan sai aka ce ubangiji ne mata albushir da gida a aljanna min qasbin abyad la nasaba fihi wala ta'aba ko la ta'aba la nasaba fihi wala sahaba Allah ya mata albushir da gida a aljanna na farin wato kara amma karan lu'uli fari babu wahala a gidan babu hargowa nan sai malamai suka ce ai duk aljanna babu hargowa a cikin ta duk aljanna babu wahala a cikin ta amma me yasa aka ware gidan Khadija bayan gidajen aljanna ne kuma aka sake masa wannan siffar cewa ba wahala a ciki babu hayaniya a cikin sa sannan kuma na farin kara kuma karin na lu'uli sai aka ce shi kasbu a larabci idan aka ce fulanun haza kasbu sabiki shine wanda ake kafawa in ana sukuwa sai a zo a kashe shi kamar sanda duk wanda ya nade shi zai dauke shi to ana so a nuna matan duniya Khadijatu ta yi na daya shi sa aka bata gida na kara fari ita ce na daya a mata sannan aka ce babu wahala a ciki babu hargitsi saboda me an mata kari ne sama da na ɗan aljanna saboda tun daga ran da ta aure Annabi alaihi salam in dai ya shigo gidanta to bai taba jin hayaniya ba ko bai taba samun wahala ba sai da tarba shi da wayannan gaba ɗaya baya gamuwa da wahala baya gamuwa da baya gamuwa da hargowa ko wani abu ko daga wani abu ikara ba a yi duk abin da yake so bacci zai yi menene babu abin da yake girgiza shi ko wani abu ya tada hankalin sa ko ya daura shi akan wani abu da ba haka yake so ba saboda haka ubangiji sai mata sakamako cewa aljanna sai an ba ta wani fifiko na musamman akan abin da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita Khadija radiyallahu anha ba a taba samun wata mace da ta fa shafe mata zane ko ta sauke ta daga matsayinta ba na Khadija a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wato ba su ga haka ba tukun sai da Annabi sun yi hijira ya koma Madina kuma akai Badar da akai Badar aka kama ribatattu to sai aka kama sirkin Annabi alaihi wasallam mijin babban ɗansa Zainab sai aka kama shi a cikin mutan Makka ya shiga cikin ribatattu aka kuma yi alƙawari duk wanda za a saki sai ya biya fansa dinare 4000 zuwa 1000 in kuma yana iya rubutu da karatu ba shi da kuɗi ya koya wa yara 10 a sake shi to shi wannan Abul As sirkin Annabi alaihi salam da aka faɗa aka aka aika maka sai ita Zainab ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ɗauko abun wuyanta wannan na Khadija ta yi mata ranar aure ta ba sai ta aiko da shi ta ce gashi a fanshe shi Annabi sai na ganin abun wuyan sai suka ga kamar sa ta canja ya ce wannan ai abun Khadija ne ya ce waye wannan ribataccen ya shiga hannunsa ya ce in kun so ku mayar mata da abinta dan na Khadija ne in kuma kun so ku karɓa ku saki mijinta suna ganin haka sai suka san karaci da kunya irin ta Annabi alaihi wasallam ya zuga cewa sulaiman bar mata kayanta kun saki mijinta to anan suka san babu abin da zai shafe wa Khadija zane gurin Annabi alaihi wasallam to ran nan ana zaune sai Aisha radiyallahu anha sai ta tambata ta ga ita budurwa aka aure ta ta ga irin sanda Annabi alaihi wasallam ke mata an tambaye shi wa kafi so a duniya sai ce Abubakar sai amata fa sai ce Aisha to da ta ji haka sai ta ga Annabi sun yi sa a yanka akuya in aka rarraba naman sai ce a kaiwa wanci masoyar Khadija ce a kaiwa wanci soyayya Khadija kaiwa wanci masoyar Khadija sai ta ga yana haka wannan yana gida sai suka ji akai sallama a shi irwa Khadija ce sai ya ce Allah wannan murya irin ta Khadija ce shi fito da sauri Aisha ta gani wannan tsohuwa ta shigo gida ana son hari ga sai tuɓe shin fada tsohuwa ta zauna ya saki jiki ana ta ce kai yi wannan tsohuwa ban taba zama da ita ba amma ban taba kishin wata mace irin ta ba Allah bai musanya maka wacce ta fi Khadija ba tana nufin ita sai Annabi Allah zai ce wallahi ma baddalani Allahu khairan minha Allah bai musanya mu wacce ta fi Khadija ba amanat bi hina kafaran nasu bi ta ba da gaskiya da ni lokacin da duk mutan duniya suka karyata suka kafirce mu saddaqatni hina kazzabani nasu ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni sannan ta bani dukiyarta lokacin da kowa ya hana ni sannan kuma ta mara mun baya lokacin da kowa kware mun baya sannan kuma ƴaƴana gaba daya ita ce ta haife su sai Aisha ta ce na tuba na tuba na tuba daga yau ba zaka ƙara jin wata magana da shi safe ta a baki na ba to masu magana suka ce masu baya tare suka ce to da yake mace ce ran nan sai wani bai hado su da Nana Fatima radiyallahu anha take cewa karki ji mahaifinki ya ko da mahaifiyarki ki wani abu ni budurwa ya aure ni mahaifiyarki kuma bazawara ita annabi sai ce da Fatima je kiki ga ya mata ita kuma saure ita samu babanki ita kuma ta samu babanki ba zauri saboda haka Khadija radiyallahu anha ba a taba samun wata mace da ta canja ta daga matsayin annabi saboda duk abin da ya dame shi na rayuwa ita kadai take masa magai ita ta san shi a lokacin babu annabta ta girmama shi a mazaunin sa namiji tsura yayi mata wannan radiyallahu anha sannan an ga damuwar annabi alaihi salatu wasallam babu abin da zai zo ya raba shi da tunanin Khadija ran da ya tashi bude maka da ya zo fatu amul fatihi da ya tashi inda yasa aka kafa masa tuta isan sani aka sa mutane suka soka sai ce a zo kusa da kabarin Khadija saboda soyayya da kauna ta cigaba da daddada a cikin zuciyarsa yana ganin kabarin shine je hujjul wanda yanzu ake ce da gurin mu Allah wanda mutanen mu suke ce da shi mala sai ya je aka kafa masa sansani a gurin aka yi masa rumfa ya sauka a gurin sannan daga nan ne ya samu ya tafi shiga garin Makka lokacin da ya shiga garin Makka yayi sujada ya sunkuya akan raƙumin sa ya tsora Usama ta dan Zaid radiyallahu anhu yana la ilaha illallah wahdahu la sharika la sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda yana karantawa yana karanta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum ta karfi yake rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum ya wuce yaje ya gama abin da zai sai ya ga tsohon gidan Khadija inda ya zauna da ita har izuwa lokacin da Allah ya karɓar ta nan ma sai aka ga hankalin sa sarasa mai ya sake tashi to nan aka fahimci a duniya babu wata mace da za ta zo ta tsaya a matsayin Khadija radhiyallahu anha ta shafe mata zane ta sa annabi sai manta da Khadija radhiyallahu anha ba za a samu wannan ba har abada ba a samu kuma za a samu ba sannan ita Khadija radhiyallahu anha tana ɗaya daga cikin mutum biyar wanda annabi alaihi sai shiga kabarin su kafin abin ne su uku mata biyu maza daya namijin shine Abdullahi Zulbijadaini lokacin da aka haka kabarin sa za a sashi sai annabi sai ya shiga ciki ya kwanta sannan ya fito yace ina Abubakar sai annabi sai ya dauke shi ka sashi sai annabi sai ya haka sai ce Allahumma rda anhu inni anhuradi Allahumma rda anhu inni anhuradi Allah ka yadda da shi na yadda da shi sai aka sashi Nabi kuma shine Hindu dan ta din nan wanda annaba sai aure shi ya aure ta yana karami shi ma da ya rasa annabi sai da shiga kabarin sai kwanta ya fita sanne ce a sashi sannan Khadija radhiyallahu anha ita ma da za a binne ta sai da shiga kabarin ya kwanta sannan ya fice ce a sata sannan Fatima bintu Asadin mai ke sai na Ali radhiyallahu anhu yace ita ce mafificiyar uwata shi ma shiga kabarin ta ya fita sanne ba da riga sai aka sa mata sannan aka binne ta sannan sai Ummu Ruman mahaifiyar nana Aisha radhiyallahu anha ita ma da ta rasu sai da annabi sai shiga kabarin sai kwanta sannan ya fita aka sata wayannan su biyar ne a duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan alfarmar to Khadija tana ciki kuma danta yana ciki radhiyallahu anha sannan daga cikin abin da Khadija take da shi na albarka shine zuri'arta ita ce ta tsare zuri'ar annabi alaihi wasallam har ila yawmul qiyamati domin ƴaƴan da ta haifa a cikin su aka samu ɗaya ita ce Fatimatu Zahra ita ta haifa Al-Hasan ita ta haifa Al-Husayn wayannan su suka tsare zuriyar annabi alaihi salatu wasallam aka samu albarka mai tarin yawa wanda tun daga wani lokacin tarihin yake tafiya har hazar yau wannan jinin bai yanke ba wannan zuriya ba ta yanke ba ana samun sa a cikin duniya to da ka ita ce mace mafi albarka a cikin matan duniya gaba ɗaya da aka taɓa yi zuriyarta ta tafi ta haifarwa annabi alaihi salatu wasallam ya wannan ya ta haifa wa annabi sun jikoki wanda ta hanyar su zuriyar annabi alaihi salatu wasallam za ta ci gaba har ila yawmul qiyamati suka samu ta samu wannan alheri to a ƙarshe dai kafin na rufe a cikin irin zuriyar ta wata rana irin wannan su sharifai jikokin annabi alaihi salam a san akwai Ali Zainul Abidin shine wanda yazo yana tawafi aka daina tawafi aka tsaya saboda girmama shi saboda girmama annabi alaihi salam khalifa lokacin na Bani Umayya da yazo ya tarar sai ga shi a mazaunin sa na khalifa in yazo dawaki ba mai denawa sai dai in an yi amfani da karfin soja da ƴan sanda a hana mutane sannan yi amma shi wannan ba wanda ya hana kowa kowa shi ya janye shi a barshi saboda dan manya ne sai ya gama sannan mi to haushi ya kama shi saboda mutun ta kace wai wannan waye ne to mawakin sa Al-Faraz Daku a gurin ya kasa hakuri sai ce da shi hazabun fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'ullahi karkutim, wannan dan fatima ne in baka san shi ba, kakansa shine fatimun nabiyyin wal mursalin, hazal ladhi ta'rifu al badha'u wal atahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu, yace badha'u maka farin maka ya san takun wannan, sannan hillu ta san wannan, haramun ma ya san waye. Man yashkurullahi yashkur awwaliyataza wa dini fi baytihi kanalahu al umam, wanda din zai gode wa Allah zai gode wa gidan waɗannan domin addini ga gidansa aka samu. Ma qala laqad illa fi tahiyyati laula tahiyyatu kana Allahu na'amu, bai taba cewa a'a ba saboda ba shi da rowa, ta wannan kace kai mai ma zai maka sai dai a tahiyya da yace ashhadu an la ilaha illallah, anan zaka jila a bakin sa, yace gudima haya bai gudamin muhabbatihi wala yukallamu illa hina yabtasim, yana sunkuyi da kai yana kaskantar da kai saboda kunyar da ya gada, sannan kuma ya gaji kwarjini, ba wanda yake iya kowa ya gurgurinsa sai dai sun kuyi da kai saboda kwarjini, ba a iya cika ido da shi, sannan ba a iya masa magana sai an ga murmushin bakinsa, an san ba a cikin fushi ke ba, sannan ake iya masa magana, to shine wanda ya masa wannan saboda jinin annabi ne ya sa, to haka suke ta tafiya har ila mulki amati. To mana na Khadija radhiyallahu anha ta samu wannan irin alheri, saboda haka tarihinta abu ne mai faɗin gaske, na tsuntsunto mana dan wayannan abubuwan da zamu san ru'usu ne. Wato a ƙarshe Annabi alayhi salam yana cewa lokacin da Jabiru ya aure, sai ce da shi hallata zawaisa bikiran, ina ma budurwa ka aura, to la'ibu ha wa to la'ibuka, to dahiku ha wa to dahikuka, kai mata dariya tai maka, kai mata wasa tai maka, sai aka ce ba a ko ina auren budurwa yake fin na bazawara ba, sai aka ce a kalli Khadija daga kanta za a dau hannu duk lokacin da bazawara ta zama cikakken hankali mai nutsuwa mai sanin darajar miji, to za ta fi budurwa wacce take a holaka, eh ba ta san komai ba, kurin sai ta zo abin nan gadangama, eh komai sai ta gadangatsan, to waccan da ta samu nutsuwa ta fi ta. So da ka Khadija ita ce ta fara aje wannan ka'idar a duniya, ta aure maza biyu amma ta zo ta aure Annabi alaihi salam shine na uku, amma abin da ta yi masa babu wata mace a duniya da ta bayyana mana mijinta irin wannan abun, ta ba shi kwanciyar hankali kwarai, na shi sai kasa mantawa da ita da jiran hada abin da zai iya mata sallallahu alaihi wasallam. Sannan ta rasu a lokacin tana da shekara 65 a duniya, a shekara ta 11 tana shigowa ta hijira, ta ta aikin Annabi alaihi salam a lokacin ta rasu, to wannan rasuwar ta shine Annabi alaihi salam ya sawa shekara amul huzni, shekara bakin ciki, domin tsakanin rasuwarta da Abu Dalib kwana uku, abinda ban iya tantance ba, Abu Dalib ne ya riga ta rasuwa ko ita ce shine ban tantance ba, amma kwana uku ne a tsakanin su, saboda kan mutan Makka suka yi farin ciki suka yi manna ta duk wanda suke taimaka Annabi sun yau babu su, to da abin ya damu Annabi alaihi salam saboda ya masa ta'aziyyata, kawai sai aka ce Jibril ya zo, sai Jibril ya zo kawai sai ya dauke shi a Baraka sai Baitul Maqdis, yana zuwa kurin sai tada annabawa a gurin, sai sai shauki yake sha al-anbiya jami'uhum ahya'u lamma ata baitul muqaddas ja'u sallabihim wa hum ladayhi wa la'u kana al-imama wa kulluhum ma'muma, sai aka tara masa su gaba daya masa sallah, sai kai ne limamu su kai ne jagoran su, sannan sai summa urija bina, sai kuma kai mi iraji da shi tafi zama ta daya, Jibril ya buga waye yace ni ne dawa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka dinga fada ya dinga wucewa har aka je saman bako, yaga annabawa ne, yaga annabawa ne, yaga annabawa ne, yaga annabawa ne, ga Annabi alaihi wasallam, sai dai zama kaunin gabaki dayanta, sai dai ta daga kai ta kano karkashin tafin kafarsa, sai dai yaje Sidratul Muntaha tukun, yaje Mustawan, sai dai kai matsayin fakana kaba kausaina au adana, sannan laqadar amin ayati rabbihil kubra, ubangiji yana masa abin da ba taba tsammani ba, yace masa to kaga matsayinka, na nuna maka wannan maka ta'aziyar rasuwar wannan matar taka, akai masa wannan, sannan aka bashi sallallahu alaihi wasallam, Annabi Musa alaihi salam dinga dabara yana duka alheri, sai ce irji ila rabbika wasalhu takfifa, kuma gurin ubangiji ka roke shi sauki, al'ummarka ba za ta iya ba, idan ya koma ya tambayo ya dawo Annabi Musa sai ya zuka, sai zuki abin da aka samu na madadi, in ya sake koma sai ya ƙara zuka, saboda wanda ki san abu shi ya san darajarsa, saboda shi ya ce da ubangiji rabbi arni anzuru ilaika, Allah na so in ganka yace lan tarani, walakin unzuru ila aljabali ko in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani, ba za ka iya gani na ba, amma duba dutsen in ya tsaya to za ka gani, falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, da hasken kamar kofa allura ya tar cikin dutsen ba hasken ya gani ba, abinda hasken yayi tajalli a kansa ya gani amma sai ne su ba ka gani, ba al-mutajalli ba, al-mutajalla alaihi ya gani amma nan take ifa da su ba, yace subhanaka tubtu ilaika, sarki ya tabbata gare ka Allah ka fa gaban wasa na tuba. Sai ce to innis afaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa kuzma aitaituka kun min ash-shakir, na zabe ka a cikin bayina da manzanci na da kuma ka dinga zance da ni riki abin da na baka zama cikin masu godiya, saboda ka ya san dadin abu wannan ta sa idan ya gani dare yi cikin duhu tafiyan mil 30 yana iya ganin tururu akan dutse tana tafiya, to sai dinga roƙon annabi ya koma direct, in yaje su kai magana idawo sai ya zuka sai sake ta koma, sai a rage in ya koma sai ci koma har yace masa ina jin kunyar Ubangiji subhanahu wata'ala ba zan iya komawa, sai Allah ya ce masa biyar din na ban maka ita daidai da 50 din take, an saukake yanzu 50 din muke dalladan 50 din ake ba ma saboda alfarma akan min mana ita biyar. To wannan shine falala ta Khadija radhiyallahu anha, ga irin abin da taiwa annabi sun ga irin abin da aka samu a sanadin rasuwa ta aka yi masa wannan, kuma aka bada sallah wanda ita zama ita ce imamuddini kuma ka samu muke, saboda haka muke fatan Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi, Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya saka mata da alkhairi. Lokacin da naje kabarin ta muka tsaya aka ce ai addu'a, ni dai sai na kasa, saboda ni kawai abin da nake kallo irin gudunmuwar da ta bayar, irin daurin ginnin da ta ba annabi da sunan, irin goyen bayan da ta ba shi, irin hadin kan da ta ba shi sallallahu alaihi wasallam, yau gashi addinin hanya da haka sai naga wannan kawai nake kallo, yau ta ba zan yi roƙon komai ba mani, saboda alfarma ce da kuma imani tsuransa, imani tsagwaransa, taimako tsagwaransa wanda ba ta ba samun irinsa ba, ta kwantarwa da annabi alaihi salam na hankali, saboda haka Allah ya kara mata daraja, ya kara daukaka ta, ya kara daukaka ta, kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya tarfa mana albarkata, ya tarfa duk masoyan mu albarkata, da mahaifa da kakanni da ƴan uwa da mata da surukai da masoya a duk inda suke fillahi ahya'an wa amwatan, Allah ya tarfa mana albarkana na Khadija radhiyallahu anha, Allah kuma ya taimaka matan mu ne yanzu, Allah ka hore musu koyi da wannan baiwar Allah, Allah ka hore wa matan yanzu koyi da wannan baiwar Allah, Allah ka hore wa matan yanzu koyi da wannan baiwar Allah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimin, assalamu alaikum wa rahmatullahi.